watan Yuli shekara 2018 zamu leka muku irin wainar da ake toyawa a bangaren sayar-sayar ɗan wasan kwallon kafa ta duniya ganin ranar Talata da ta gabata. An yi babban ciniki tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da Juventus, inda ɗan wasan Real Madrid Cristiano Ronaldo ya koma kungiya akan kuɗi fam miliyan 72.2. Bayan wannan kuwa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid tana shirye-shiryen biyan zunzurutun kuɗi har fam miliyan 150 domin sayan ɗan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Eden Hazard, wanda zai yi mai gurbin Cristiano Ronaldo da ya koma kungiyar ta Juventus. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Tottenham sun buɗe kofa ne na sayar da ɗan wasan bayan Toby Alderweireld ɗan shekara 29 da haihuwa kafin fara gasar bana na league na kasashe daban-daban, inda ake la'akari da komawa su kungiyar Manchester United na kasar England. Har ila yau Manchester United din za ta tattauna da mai horar da ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid baki da baki don ganin tana zawarcin ɗan wasan Real Madrid Gareth Bale. Kocin kungiyar kwallon kafa ta Liverpool Jurgen Klopp zai fita domin neman ɗan wasa mai tsaron raga wanda za su fafata kafin fara kakan wasan nan da bana. Kungiyar kwallon kafa ta Chelsea kuwa ta sake samun tayi na biyu daga kungiyar kwallon kafa ta Barcelona kan sayan ɗan wasan gefen ta Willian, inda Barcelona a yanzu ta taya mata fam miliyan 60 a maimakon baya da ta taya mata a karon farko fam miliyan 53 Chelsea ta yi watsi da shi. Har ila yau kungiyar ta Chelsea sun jera taho guda da kungiyar Paris Saint-Germain wajen zawarcin ɗan wasan AC Milan Leonardo Bonucci ɗan shekara 31 da haihuwa. Kungiyar kwallon kafa ta Stoke City kuwa tana buƙatar Liverpool da ta ba ta ɗan wasan gefen ta Shehi Ojo, inda ta buƙaci ta sanya shi cikin cinikin fam miliyan 13.75 da Liverpool take yi kan ɗan wasan gaba na Stoke City ɗin mai suna Shaqiri ɗan shekara 26 da haihuwa. Har ila yau kungiyar ta Liverpool ta sanya ta yin fam miliyan 17.5 kan ɗan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Betekta mai suna Domagoj Vida ɗan shekara 29 da haihuwa. Yayin da ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da ta Forest ta Chelsea za su fice daga zawarcin ɗan wasan tsakiya da kungiyar kwallon kafa ta CSKA Moscow mai suna Alexander Golovin. Kasantuwar ɗan wasan ya bayyana sha'awarsa na komawa kungiyar kwallon kafa ta Juventus da taka leda. Har ila yau kungiyar kwallon kafa ta Manchester United tana shirye-shiryen zawarcin ɗan wasan baya na Leicester City Harry Maguire na shekara 25 da haihuwa, inda take fuskantar biyan fam miliyan 50 kan zawarcin ɗan wasan. Shi kuwa ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta Lazio Filippo Anderson na shekara 20 wadda kungiyar kwallon kafa ta West Ham take zawarci ya sauka birnin London kan tattaunawa, inda ake tunanin ɗan wasan na iya kaiwa fam miliyan 50. Iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin BOA. Huta lafiya.